yake nadi sarakuna wanda yake sauke su wanda yake rike duk duniya wanda yake mulkin ta wanda yake rike tauraro wanda yake kirga su wanda yake rike numfashina
has made the heavens and spread the earth above the waters. He's the one who holds all the stars in the sky. He's the one who created the sun. The one who holds my life in his hand. Ubangi Jina, Aji Toronga. Bakin zaguna wanda yake kare mu wanda yake rike hasken rana wanda yake haska mu wanda yake rike numfashina ubangi jina aji
Worship.